الله الرحمن الرحيم تو مرمو جامعنا سيد يجارس أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أخوك وطن جماد الأولى هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تريه هدود تلاتين دهدو kuma ta yi daidai da 13 ga watan 4 na shekara ta 2013 ta miladiya zamu tashi darasi na 77 a cikin karatunmu da muke na al-Iziya ta al-Imam Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah darasin da ya wuce muna magana akan rukuni na biyu daga cikin rukunnan aikin haji shine tawafi kuma mun yi bayanin wajiban da suke wajiban tawafi wato abubuwa da suke wajibai ne a yi su wajibai ne dangane da tawafi sannan yau kuma zamu tashi wato sunnonin tawafi shine wanda malam yake cewa wa masnunatuhu khamsa sunnoni na tawafi guda biyar ne ma'anar sunna shine abin da yake barin sa rashin yin sa ba zai wato ba zai wajabta lalle a sake yin sa ba a cikin tawafin akwai lada a cikin yin sa babu laifi a cikin barin sa kuma idan ba a yi shi ba tawafin ya inganta abinda sai dai abinda ya saura na aikin tawafin sai ya zo da shi to zamu ji bayanin wayanne ayyuka ne waɗannan guda biyar din waɗanda suke sunnoni ne a cikin tawafi ba wajibai ba al-mashy na farkon su shine yin wato tafiya yin tafiya yin tafiya ma'ana ba a yin tawafi mutum ba idan zai yi tawafi yayi ya taka kafarsa wajen yin tawafin ba yayi a dauke ba kada yayi akan abun hawa ko a dora shi akan gado a yawo da shi illa ga wanda yake yana da uzuri shine kamar mara lafiya dalili ko shine wannan shine asalin tawafi domin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi tawafi lokacin umratul qada amma wajen hajjatul wada yayi tawafi akan raguni to shi kuma wannan saboda hikima ne hikimar shine domin mutane su ganshi domin mutane su ganshi su ga abin da yake yi na ayyukan ibada saboda taro da aka yi mai yawan gaske haka zalika ummu salama ta kawo masa kuka cewa ba ta da lafiya sai ya ce mata tufi min wara'in nasi wa anti rakiba ki yi tawafi a bayan mutane kina haye akan raguminki saboda haka wannan ya nuna kan cewar halin mai uzuri shine ya halatta masa yin tawafi akan abun hawa wanda ya nuna mara uzuri hukuncinsa sabanin haka yake dan haka da wanda yake ba shi da uzuri zai yi tawafi ba wato zai yi tawafi ba yana tafiya ba a dora yana kan abun hawa ko ana dauke da shi to ya bar sunna sannan kuma malamai sun yi sabani wajen cewa shin akwai wato yin kafara a gare shi ta hanyar yin yanka ko kuwa babu wannan sabani ne na malamai as-sahih shine kan cewar ba zai yi babu wani jini a kansa sai dai ya bar abin da yake shine mafi falala ya bar yin sunna wa taqbilul hajar al-aswad bi fihi fi shawtil awwal da kuma sumbantar hajarul aswad da bakin sa a cikin wato a zagaye na farko ma'ana ash-shautul awwal zagaye na farko yayin da zai fara tawafin in qadara in yana da iko in ya sami ikon yin haka wannan shi ma sunna ne wannan shi ma sunna ne domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne al-hajarul aswad shine wannan bakin dusan wanda yake a kusurwa ta wato gabas maso kudu a kusurwa ta gabas maso maso kudu ko kuma a ce kusurwar kudu maso gabas kai kudu maso gabas ta dakin Allah kusa da kofa wanda wannan dutse ne wanda Allah madauka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an saukar da shi daga aljanna kuma shafa shi yana kankare zunubai to sumbantar sumbantar sa da baki wato shine mutun ya sa bakin sa ya sumbance shi wannan mustahab wannan sunna ne domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi farkon shigar sa daki sai ya je ya sumbanci Hajarul Aswad sannan ya kabbara ya fara tawafi to yin haka sunna ne amma yace liman qadara ga wanda ya sami iko mana wanda bai sami iko ba wannan sunna ta fadi a kansa to wanda bai sami iko ba me zai yi wanda bai sami iko ba sai yana da mataki mataki na farko shine ya shafa shi da hannunsa in ya sami iko ya miƙa hannunsa ya shafa dutsen to sannan sai ya sanya hannun akan bakin sa malamai sun yi sabani waɗansu sun ce kawai ya sanya hannun akan bakin sa kamar yadda yake maganar malik waɗansu kuma suka ce ya sanya hannun ya sumbanci hannun shine ma'ana ya dan yi tsotso akan hannun kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi ibn Umar amma Malik yayi inkarin taqbil abinda ya tabbatar shine sanyawa akan hannunsa amma zahirin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi ibn Umar yayi rawaito shine yana yin taqbil yana sumbantar hannun yayin da ya shafa kamar yadda yazo a cikin sunan Abi Dawud wannan mataki na biyu kenan ka sami iko ka shafa shi da hannunka ka sumbance shi mataki na uku ba za baka da iko da hannunka amma kana da wani abu a hannun naka kamar kwagiri ko lema sai ka miƙa ta saboda tsawonta ka taba Hajarul Aswad din sannan ita ma ka san wato ka sumbanci nan inda ta taba din mataki na uku kenan mataki na hudu baka da ikon haka to sai kai ishara kawai kai nuni to yayin da kuma kake fuskantar tasa yayin da zaka yi wannan sumbantar lazimi ne ka fuskanci alhajar din domin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam istaqbalahu استقبل الحجر واستلمه هكذا aka ruwaito ya fuskanci alhajar ya shafe shi saboda haka ana so mutun ya fuskance shi kamar yanda yayin da zaka shiga sallah zaka fuskanci kibla to yayin da zaka fara tawafi sai ka fuskanci alhajarul aswad din duk wannan fa inda iko ne in baka da iko kuwa to sai ka zo kana mai tafiya wato kana mai wucewa kai amma lalle ya zaman to kancewar jikinka yana fuskantar sa ba ka zuga ka fara kafin ka wato ka riga ka gota shi ba sannan lokacin zaka ce zaka yi al-istiqbal din ka fuskance shi in ma kana daidai shi ko kuma kafin ka zo shi domin ya zaman to kancewar ka cika wato kewayen ka cikakke da dukkan daki din to wannan sunna ne shine wato takbirul hajar kuma wanda abinda yazo daga cikin a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na falalarsa shine abinda Abdullahi ibn Umar ya ruwaito a cikin sunan Nasa'i Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shafa rukun hajarul aswad da ruknul yamani yana zubar da zunubai zubarwa kamar yanda wato ita a ganye busasshe yake zuba daga cikin bishiya to wannan ya nuna kan cewa kenan fa'idar yin haka da falalar yin haka shine wato yafewar zunubi ga bawan Allah to wannan shi ita ce sunna ta biyu shine takbir alhajar alaswad ya kayyade shi da cewa fi shautil awwal ya kayyade shi da cewa a zagaye na farko saboda shine farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma sumbantarsa a sauran zagayen bai sanya shi a cikin almasnunat ba sai zai sanya shi kenan a cikin almustahabbat to amma kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam farkon yi ya fuska wato ya sumbanci hajarul aswad haka zalika a kowane zagaye ya kasance ya ako a sauran zagaye ga baki ɗaya kuma ya kasance yana shafa shi ya sanya hannunsa a baki amma dalilin da ya sanya bai sumbance shi ba shine dan saboda yayi tawafi akan raguni amma ga wanda ya sami iko ko yaushe ya zagayo to sai ya sumbace shi Abdullahi dan Umar ya kasance baya barin sumbantar Hajarul Aswad ya kasance yana jira in yana dawafi yana jira har sai ya samu dama mutane sun kauce sannan ya shafe shi sannan ya sumbance shi sannan ya ci gaba amma saboda mu saboda ƴan gaggawa sai muga daga an ga taro kawai sai a zo sai a yi ishara ko ka dan yi kokari ma ka dan shafa shi din ko ka dan saurarawa mutane mun saurara mutane su dan ragu ko su dan kauce kai abun ba ma iya yi to amma yanzu saboda cikowar ta isa wanda zai zamanto kan cewar babu kudura akan yin haka to in babu kudura kuwa komai na shari'a an rataya shi ne da iko ba a san a sa karfi domin wannan abu kamar yadda muka gani masnunatu ne sunna ne to yayin da kace zaka sa karfi kuwa zaka iya cutar mumini shi ko cutar mumini zunubi ne والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما الله يجي masu cutar mumine maza da mata sun daukan makan su ƙarya da laifi mai girma wato wanda masu wanda suke cutar mumine maza da mumine mata ba tare da sun yi wani laifi gare su ba akan su ba to waɗannan sun daukan makan su ƙarya da laifi mai girma kaga cewa laifi mai girma ya nuna kan cewa babban zunubi ne to kaga akan yin sunna ba za ka je ka aikata babban zunubi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sayyidina Umar innaka rajulun qawi fala tuzahimin nas inda alhajar kai mutun ne ka karfa kada kai cin wato kai turmutsu da mutane a wajen hajarul aswad ka cuce su dan haka sayyidina Umar ya kasance yana yin istilam ne shafarsa kawai yake dan idan saboda karfinsa da yake dogo ne sayyidina Umar ka karfa saboda haka wannan zai iya sanya shi ya tunkude wani ko ya ture shi ko ya cuce shi ko ya buge shi mu kunan kaga za ka ga mutane ko kawa ake yi wadansu kuma kaman mata su je su shiga cikin wannan turmutsu din wadansu ma kaga sun je sun yi layi mace ta tsaya tsakanin maza namiji a gabanta namiji a bayanta kuma na gaban nata watakila ba muharramunta bane ba mijinta bane na bayan nata ma ba muharramunta bane ba mijinta bane kuma kaga mijin yana rike da jakar wai ya tura ta taje ce shi yana ganin kan cewar yin haka da yake yi addini yake to wannan jahilci ne akan sunna ba za ka je ka aikata laifi ba dan mace ta zo ta wannan jikinta ya zamanto yana shafar jikin wanda yake ajnabi gare ta haramun ne wannan to kaga kuwa akan neman sunna aje a aikata haramun wannan rashin fahimta ne a cikin addini rashin fiqhu ne a cikin addini domin ka'idar musulunci shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna shi ake kaddamarwa akan kawo gyara ladan da take nema ba shine abin kaddamarwa ba a kawar da laifin daga gare ta laifin wannan laifin na saban Allah yayin da ta da wato a jikinta ya shafi jikin wani wanda yake ajnabi wannan shi ake kaddamarwa a cikin shari'a bisa ladan da take gani za ta samu a cikin shafar hajarul aswad to kaga yayin da mutun yayin da ta bar haka saboda tsoron Allah sai Allah ya bata wannan ladan saboda dukkan wani abu da yazo na shari'a yana faduwa da rashin kudura to yana daga cikin rashin kudura akwai kudura wadda take kudura wato ta jiki kudura wadda take hakikiya akwai kuma kudura hukumiya wadda ake hukuncinta wadda ake hukunci da ita al kudura al hukumiya shine kamar wannan mace wadda zai zamanto ba za ta iya shafan hajarul aswad ba sai ta saba ma Allah to kaga wannan sai ta zamanto ba ta da kudura al hukumiya ko da tana da karfi za ta iya yi amma idan ya zamanto yayin da za ta sai ta saba ma Allah to sai ya zamanto an bata hukuncin rashin iko na'am sujjada akan hajarul aswad an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da isnadi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya subbaci hajarul aswad kuma yayi sujjada akan sa imam ahmad ya inganta hadisin amma imam malik yayi inkari bina'an akan ya gina wannan akan cewar abin riwayar bata zo masa ba dan haka imam malik ya kasance yana kamar yanda yazo a cikin mudawwana yana inkarin mutun yayi sujada akan hajarul aswad yana cewa muhdath fi wato aiki ne wanda yake bid'a saboda bai ga asali ba a cikin addini bai ga malamai suna yi ba kuma riwaya bata zo masa ba to kuma kowa zai hukunci ne gurgurdan abin da yake da shi na ilimi shi yasa waɗansu abu shi yasa malamai suke sabawa wani malami ya tabbatar da abu da wani da ya tabbatar da abin da wani malami ya kore me yasa ya tabbatar saboda abin da ya tabbatar din ya sami ilimi a kansa wanda malamin da ya kore ba shi da wannan ilimin so da ka duk babu laifi akan kowannen su kowa yana kokarin wato bayyana hukuncin Allah ne gurgurdan abinda Allah ya sanar da shi saboda haka Imam Malik yayi inkarin wannan amma inkarin bisa abinda wato ya takaita zuwa gare shi ne na riwaya to kuma riwaya ta tabbata da abinda ya kore ta tabbatar da abinda ya kore na yin sujada dan haka ya halatta ga wanda ya sami iko yayin da ya sun bace Hajarul Aswad ya tsora goshin sa akai kamar yanda yazo a cikin hadisi ingantacce walamsur ruknul yamani fi awwal shawt da shafar ruknul yamani a kewayen a kewaye na farko a zagaye na farko na tawafi wani abin da ake nufi da ruknul yamani shine rukuni wanda yake na wato a kudu maso yamma idan aka ce wannan ita ce Ka'aba inda kofa take rukunin da yake ku yake hagu da kofa shine ruknul shine Hajarul Aswad yake to rukuni na karshe wanda daga shi sai Hajarul Aswad shine ruknul yamani shine wannan wanda yake wato kudu maso yamma kenan kun ga nan ne yamma nan kudu nan gabas nan arewa to rukuni wanda yake na kudu maso yamma shine ruknul yamani abin da yasa aka ce masa ruknul yamani saboda yana kallon Yaman kun san Yaman tana kudu da Makka yasa aka ce mata aka masa ruknul wato rukuni wanda yake fuskantar Yaman wanda yake kallon Yaman to shi ma ana shafa shi shi ma shafa shi shi ma yana daga cikin sunnoni idan mutum ya shafa shi ba zai sanya hannunsa shi shafa shi ake ba a sumbantarsa an fahimta sumbantarsa bid'a ne dan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba shafa shi kawai yayi da hannunsa kuma idan ya shafa shi da hannunsa bai sanya hannun a baki ba kamar yanda ya a Hajarul Aswad shafa shi kawai ake yi saboda haka in ka samu iko ka shafa shi in baka samu iko ba kuma sai kai in baka samu iko ba za ka yi nuni gare shi ba za ka yi nuni ba sai dai kawai kai kabbara ka wuce shi ba a nuni in aka zo masa Hajarul Aswad shine in baka samu ikon shafa shi ba za ka yi ishara amma rukunul yamani ba a yin ishara kamar yanda yazo a hadisin Abdullahi ibn Umar kuma kamar yanda Imam Malik ya tabbatar ba a yin ishara sai dai kawai a kabbara a wuce shafa rukunul yamani da Hajarul Aswad Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma Ibn Umar ya tabbatar daga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan zagaye da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana shafawa sune kadai rukunai da ake shafawa a cikin Ka'aba amma sauran kusurwa na jihar arewa da Ka'aba su kan ba a shafa su kusur da tsakanin kun san tsakanin Hajarul Aswad akwai dan fili wanda ake shiga Hijrul Isma'il dan ɗakin nan da yake mai karamar katanga wanda ita ma tana yana daga cikin Ka'aba to ɗaya rukunin na wannan gefen ba a shafa shi domin ba kusurwar Ka'aba ba ce tunda ɗakin Ka'aba ya miƙe har zuwa ƙarshen rukunin har zuwa ƙarshen Hijrul Isma'il tunda yayin da aka tashi gina Ka'aba a zamanin lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 25 kuɗin da suka tara sai ya gaza bai kai ya gina ta a bisa ainihin asasi na Annabi Ibrahim ba saboda haka sai suka gina iya yanda kuɗin su ya kai sauran kuma sai suka yi dan karamin gini ba su yi masa rufi ba a sai suka yi masa dan karamin gini suka kyale shi a haka ba su haɗe shi ba ko ba su yi shi tsawonsa ya kai daidai garin sauran ginin ba saboda haka kusurwar ƙarshe shine kusurwar Ka'aba din to Annabi sallallahu alaihi wasallam bai shafi wannan kusurwar ba tunda wato bata kai kusurwa ba dan karamin gini ne bai shafe shi ba inda kusurwar take kuma bai zamanto shine ainihin kusurwa ta asali ba shi yasa bai shafe ta ba shi yasa aka tambayi Abdullahi ibn Umar muka ce mu mun aka ce masa mu mun ga kana yin wani abu ba mu ga sauran mutane suna yi ba in ka tashi shafar kusurwoyin Ka'aba na Hajarul Aswad da na Ruknul Yamani kawai kake shafa suka ce abubuwa uku ne suka tambaye shi a shahid shine wannan sai ya ce abinda yasa ban shafe su ba saboda ban ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafar waɗansu rukunai ba in ba waɗannan ba shine Ibn Umar yake ijtihadi yake cewa ina ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai shafi waɗannan rukunai ba sauran guda biyun na arewa face dan sun kasance ba akan qawaid ba akan asasin foundation na Annabi Ibrahim ba shi yasa bai shafe su ba waɗansu daga cikin sahabbai suna shafar dukkan rukunan har wannan Muawiya ibn Abi Sufyan yana shafar dukkanansu sai aka yi masa inkari aka ce me yasa kake shafar wannan bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai shafa ba sai ya ce laysa fil bayti shay'un mahjur ba abinda za a kaurace ma a dakin Allah sai Abdullahi dan Abbas sai ya bayyana masa wannan hikimar yace to ai abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai shafa waɗannan ba saboda ya kasance ba akan qawaid na Annabi Ibrahim ba kuma kuna da kyakkyawan kwaikwayo akan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inda wadan inda akwai wani inda rashin shafar su kaurace madakin Allah ne da ya shafe su sai Muawiya ce masa sadaqta kai gaskiya wanda nuna Muawiya ya bar ra'ayin sa ya dawo ra'ayin Ibn Abbas da Abdullahi ibn Umar da sauran sahabbai wanda ba sa shafan wani rukuni sai wadannan rukunai guda biyu wadannan kusuroyi guda biyu wadu'a daga cikin sunnonin tawafi addu'a yin addu'a mutlaqin addu'a an ruwaito sahabbai suna yin addu'o'i daban-daban bayan wadda addu'a da ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a tsakanin ruknul yamani da hajarul aswad yana addu'a da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sauran sahabbai an ruwaito daga cikin addu'o'in da suke addu'a daban-daban kamar Abdurrahman ibn Auf an ruwaito yana yawan addu'ar Allahumma qini shuhha nafsi Allah ka tsirtar da ni daga wato kauro da rowa na raina tunda Allah ya bashi dukiya saboda kun san babban fitinan mai dukiya Allah ya sanya masa rowa babban musibar mai dukiya kenan dan rowan nan sai ta hana shi fitar da haƙƙin Allah saboda haka wannan ita ce fitinar dukiya saboda haka ya kasance yana wannan addu'a Abdullahi ibn Umar ya kasance yana addu'a yana Allahumma hadini bil huda wa zayyinni bit taqwa waghfir li fil akhirati wal ula Allah ka shiryar da ni da shiriya kai mun ado da taqwa tsoron Allah ka kuma gafarta mun a lahira da kuma a nan duniya to wannan ya nuna cewar koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da fi'ilin sahabbai shine yin addu'a yayin da ake yin tawafi kuma wannan shine maksudin wannan ibada domin ibada ce wadda ake kusantar Allah da ita dan haka a cikin kowace ibada kuwa ana son a rinka yin addu'a tare da kan cewa ita kanta ibadar addu'a ce to amma kuma ana so a shigar da du'a'u mas'ala addu'ar roƙo da tambaya ma Allah ga wajen Allah jalla wa ala dan haka malamin ambace ta a cikin sunnoni waɗanda abinda ya fi shine kowa ya rinka yin addu'a da abinda ya sauƙaƙa ba a ayyana wata siga ta addu'a ba banda rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wadda ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sauran mutum kawai zai addu'a yayin da irin wanda yake so dan haka irin abinda ake yi kaga an je an biya wani ko kuma cikin yan tawaga wani wanda yake mai ido zai iya karanta littafin addu'a yana karantawa littafin manasiki yana ana sai da su a bakin harabi yana karantawa mutane suna amshi a bayansa wannan al'aula kowa ya addu'a tsakaninsa da Allah inda ita addu'a ana so a yi ta a asirce ne mutum tsakaninsa da Allah ba a ɗaukaka murya ba shi ko wannan yana yi yana faɗa da ɗaukaka murya don su ji shi to su ma kuma suna faɗa don ya ji kan cewa sun faɗa daidai saboda haka kaga shi maimakon a ce duk sun fitar da addu'a daga babinta maimakon kowa ya rinka addu'a da yarensa ya roƙi Allah abin da yake so ya kokarin haddace daidai abin da zai iya haddacewa na addu'o'i wanda suke a cikin wato addu'o'i al-ma'thura wanda aka rubuto daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan dan littafin kore addu'a min al-kitabi was sunna littafin Sheikh Sa'id ibn Wahab al-Qahtani wanda ya Hisnul Muslim ya tattara duk addu'o'in da suka zo a cikin Al-Qur'ani to waɗansu suna kuskure in suka duk wata wadansu sai su dauki duk rabbana da tazo a cikin alqur'ani bayan ko ba duk rabbana ce a cikin alqur'ani zaka ce me kyau ba yanzu kamar zaka ce rabbana inna atana sajatana wa kubara ana ba'dalluna sabila rabbana man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhifan finnar rabbana haulai aghwayna aghwaynahum kama aghwayna tabarrana ilayk irin wadannan wanda abinda ƴan wuta suke faɗa ne a cikin wuta sai kuma kaje ka dauka addu'a ce kake yi kana ji saboda kaga rabbana musamman wanda yake ya haddace qur'ani amma bai san ma'anar ba duk inda ya ga rabbana sai ya ce sai ya kawo su gaba kida a'a to ba irin wannan ba addu'o'i na alqur'ani wanda annabawa suke ko wanda Allah ya koyar jalla wa ala ko kuma wanda bayin Allah salihai suka yi a cikin alqur'ani kamar addu'ar ashabul kafi kaga ba annabawa bane salihai ne rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada to irin waɗannan addu'o'in shine ya kawo su da kuma addu'o'i da suka zo a cikin hadisan annab sallallahu alaihi wasallam mutum ya kokari ya haddace waɗannan addu'o'i a cikin musamman yayin da mutum zai je haji ko zai je umra ya kokari ya haddace waɗannan addu'o'i sai ya yi su ko kuma in ba zai bai haddace ba ya dauki wannan littafin ya karanta dan abinda yasa saboda addu'o'i ma'asura na annab sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda suka zo a cikin alqur'ani sun tara dukkan alkhairin da mutum yake bukata na duniya da lahira amma wannan ko bai hana ka da wata taka bukatar ba wanda yake ba lalle ka same ta a cikin addu'a a cikin addu'aul ma'asurat ba kana taka addu'a bukatar ta musamman wanda yake ba lalle ka same ta ba a ciki kamar addu'ar cin jarabawa addu'ar neman aiki addu'ar neman aure irin waɗannan addu'o'i din in ka iya da larabci sai ke da larabci shine yafi saboda yare ne wanda Allah ya zaban makansa in baka iya da larabci ba sai kai da yaranka da Hausa ko da Turanci ko da Yarbanci ko da Nufanci ko da duk abin da Allah ya so domin dukkan yare Allah ne ya halice shi Allah yana jin kowane yare yana jin abin da kake faɗa a shahidai yin addu'a a lokacin dawafi sunna ne idan da mutum zai dawafi bai addu'a ba gabaki ɗaya ba dawafin sa yayi sai dai ya bar sunna ba za a ce ya koma ya sake dawafi ba domin ya bar sunna dawafin sa yayi sai dai ya bar sunna kuma ya bar alkhairi mai yawa wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dawafi din nan majlisi ne daga cikin majalisi kuma dukkan wani majlisi da aka yi dukkan wani wata munasaba da mutum ya shiga cikin ta ya shiga ya fita bai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam barana alkiyama zai yi da na sani to daga cikin hadda dawafi din ba saboda haka yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ne kada kai dawafi ka gama baka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba al'aula mutum yayin da zai fara dawafin ya fara da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi addu'ar farawa akwai addu'ar fara dawafi wanda an ruwaito daga fi'ilin sahabbai an ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu ya kasance in zai yi dawafi farkon abin da mutum zai yi dawafi shine ya kabbara in ya kara da bismillah fa hasan kamar yadda aka rubuta daga abdullahi dan umar yana cewa bismillah wallahu akbar sannan yayi addu'ar da aka rubuta daga sayyidina ali a cikin musannab na abdur razzaq da sunan al bayhaqi allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda hudu allahumma imanan bika allah saboda imani da kai wa tasdiqan bi kitabika da kuma gaskatawa da littafinka wa wafa'an bi ahdika da kuma cikawa ga alƙawarinka wa tiba'an li sunnati nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayya da koyi ga sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam wato da shine nake yin wannan dawafi shine ma'ana wato da shine nake da waɗannan abubuwa dalilan nan guda hudu da su ne saboda su ne nake wannan ibada to mutum ya faru dawafin da wannan sannan sai ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya rinka addu'a saboda shi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ana so a kaddamar da shi kafin addu'a kamar yadda kuka ga an yi a wajen sallah bayan an yi tahiya sai ayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ayi addu'a kuma kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga a cikin hadisin ubayd ibn umair yace wannan wanda yayi addu'a yace ajila hadha wannan yayi gaggawa yace idan zaka yi addu'a kai yabo ga Allah sannan kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka roki Allah sai a biya maka bukatarka to da kaga ka fara yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a nan wajen farkon dawafi yana da ma'ana sannan haka zalika bayan ka a wajen ruknul yamani tunda tsakanin hajjar ruknul yamani da hajjarul aswad tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bance wannan waje da yin addu'ar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wannan ne yasa malamai irin su imamu nawawi suke cewa addu'a a wannan waje addu'a ce mustajaba saboda duk a cikin dawafi ana yin addu'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake bance wannan waje da wannan addu'a ta musamman wanda yake jawami'ul kalim ce mai tattara dukkan alkhairai na duniya da lahira ya nuna muhimmancin wannan addu'ar da kuma muhimmancin yin addu'a a wannan wajen to saboda haka zai munasaba ya dace idan mutum bayan ya shafa ruknul yamani yayi kabbara yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana idan bai samu yayi ba a dai cikin dawafin nasa ya zamanto yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am za a daga hannu a ai daga hannun ba na addu'ar bane daga hannun na fara dawafi ne ga wanda bai samu ya sumbaci ruknul ya sumbaci hajarul aswad ba wanda ya sumbaci hajarul aswad ba zai daga hannunsa ba wanda ya shafe shi ba zai daga hannunsa ba wanda ya shafe shi da hannunsa wanda ya shafe shi da sanda ba zai daga hannunsa ba amma wanda bai samu wannan ba to sai ya daga hannu kuma daga hannun ba kamar na sallah bane na ishara ne haka kai ishara da hannunka haka kai nuni da hannunka zuwa ga jihar ba ka daga hannu kamar kana zakai kabbara sallah ba ko ka daga hannu kamar zakai addu'a duk wanda za ka ga wadansu suna yi wannan duk kuskure ne daga hannun ishara ne da hannu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da mihjan din shi yasa malamai suka tabbatar cewa abinda ake nufi da ishara kai nuni da hannunka haka kamar yadda Sheikh Al-Uthaymeen ya tabbatar والرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم وفي طواف القدوم ده كما الرمل شيني سسرفا للرجال جمزا وانده يكي نمجي نيشي أن سنة نية الرمل سسرفا أبن ده يكي نفيد سسرفا شيني واتو تقارب الخطو واتو ججا سوري وجن تفيا باتارد ميك كفافا wato kai ka san idan kai sauri wajen tafiya zaka rinka miƙe kafarka ne to ita ko sassarfa shine ka rinka kusantar da taki amma cikin gaggawa shine dai sassarfa din kana dan akwai dan tsalle a cikin sa gajeren gudu bai kai gudu ba bai kai gudu ba taqarubul khatwa haka dai suka ce masa ma'al isra sauri tare da kusantar da taki je dai kamar sassarfa din ko da ke shi din ne dai kamar gajeren gudun kenan shine ma'anarsa kamar gajeren gudu din ne haka ne kamar yadda ake wajen safa da marwa haka ne to wannan shine ar-ramlu wannan sunna ne fi thalathatil ashwat fi thalatha fil ashwat ath-thalatha a cikin zagaye guda uku al'ula na farko fi tawafil qudum a cikin kuma tawafil qudum saboda haka kun ga ba ramlu dinnan akwai sharadi na farko ya zamanto ga maza mata ba sa yi na biyu ya zama ba a dukkan tawafin bane a tawafi na guda uku na farko zagaye uku na farko na uku a zamanto a tawaful qudum ko tawaful umra tawaful qudum shine ga wanda yake hajjin ifradi ko hajjin qirani tawafin farko da zai yayi da yazo maka shi ake kira tawaful qudum wanda wajibi ne a wajen malik amma a wajen sauran jumhurin malamai ba wajibi bane kuma shine sahihi baya daga cikin wajiban aikin hajji a bisa sahihin maganar malamai bayanin sau takila zai zo nan gaba insha Allah ko tawafin umra shine ga mai hajjin tamattu'i kun san da umra yake shiga makka to tawafin da zai yi tawafin umra ne ko kuma mai yin umra mujarrada tawafin da zai yi na umra duk anan ake yi sannan sharadi na hudu zai yi sassarfan nan daga hajarul aswad zuwa hajarul aswad sabanin yanda waɗansu malamai suka ce zai yi ne daga hajarul aswad zuwa ruknul yamani sannan daga ruknul yamani zuwa hajarul aswad ya tafiya domin wannan haka aka yi a umratul qadiyya amma hajjatul wada yayi min ar-rukni ila min al-hajar ila al-hajar kamar inda yazo a hadisin Jabir. Saboda haka kun ga sharu ɗaya guda hudu kenan a zage na a kowanne zagaye a kowanne zagayen daga hajarul aswad zaka zaga zuwa hajarul aswad wato dai sassarfar ba za ta yanke ba sai ta gama guda uku a bisa sahihin kauli. A kauli na biyu kuwa idan a zagaye na farko in ka fara daga hajarul aswad kai sassarfa in ka zo ruknul yamani sai ka tsaya sai kai tafiya inda jikowa wannan inda jikowa ba za ka yi inda jikowa babu iko sunna tana faduwa da rashin iko haka ne. Saboda haka wannan su ne sharuɗai guda hudu. Na farko maza ne za su, na biyu a cikin zagaye uku na farko, na hudu daga hajarul aswad zuwa hajarul aswad a kowane zagaye, na uku kenan, na hudu a tawaful qudumi ga mai hajjin ifradi ko qirani, da tawafin umra ga mai hajjin tamattu'i ko mai yin umra. Saboda haka sharuɗai hudu ga ramu. Me ye dalilin yin wannan? Asalin dalilin yin wannan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abdullah ibn Abbas kamar yanda yazo a cikin sunan Abi Dawud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin umratul qadiyya mushrikai sun zauna a jihar arewa ta harami suna kallon indararo kenan ta Makka ta Ka'aba, suka zauna suka ce za ku ga waɗannan sun zo muku, wahanathum humma Yathrib, zazzabi na garin Madina suka ambace da suwanta na jahiliya Yathrib ya raunana su ba su da ƙarfi, za ku gan su zo muku ba su da ƙarfi, su ne musu dariyar mugunta. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hangar da shi ga abin da suke tun ma kafin su dariyar muguntar Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai su yi sassarfa daga hajarul aswad zuwa ruknul yamani. Yayin da suka zo daga ruknul yamani zuwa hajarul aswad saboda tausayi ya tausaya musu, sai ya ce su yi tafiya saboda a lokacin nan sun ɓuye daga ganin su tunda Ka'aba ta ɓoye su, sai ce su yi tafiya daga nan wajen. Amma daga sun zo hajarul aswad sai su fara sassarfa, sai suka rinka cewa junansu mushrikai Qurayshawa suka ce waɗannan ne kuke cewa wato rashin lafiyar Yathriba ta raunana su, dube su. Sai ka ce bareyi, an san yadda barewa take da nishadi din nan, yace dube su, sai ka ce bareyi haka suke yi, su ne za ku ce wato rashin lafiyar Madina ya raunana su, to wanda yake shine wannan maksudin. To dan haka waɗansu malamai sai suka ce to ai tunda yanzu babu sauran mushrikai a Makka wanda za su yi wa musulmi dariyar mugunta, me ye hikimar a ci gaba da yin wannan? Illa ta kau, kuma ana cewa al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, hukunci yana juyawa yana kewayawa tare da illa, wujudan wa adaman, in akwai shi in akwai illar akwai hukunci, in babu illar babu hukunci. To sai mu ce wannan tunanin ya zo ma sayyidina Umar kuma ya bayyana mana yadda za a yi. Yace sayyidina Umar yace makansa yace malana walir ramli wa innama tara aina bihi almushrikin, ina ruwan mu da me ya hada mu da kuma ci gaba da sassarfa, abu ne wanda muka yi dan mu burge mushrikai dan mu nuna musu kanta muna da karfi. Wa qad ahlakahumullah, Allah kuma ya halaka su, ba sauran mushriki yanzu a Makka. Sai ya koma ya ba makansa bayani yace shay'un sana'anahu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukahu, abu ne da muka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, naka ba za mu so mu bar shi ba. To kuma ma sai in aka koma ma aka ga shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo hajjatul wada yayi ramlu kamar yanda yazo a hadisin Jabir min al-hajar ila al-hajar, a hadisin Jabir a sahih Muslim ya nuna kan cewar kaga illar ta kau, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi a matsayin ibada wanda yake daga asalin illata, amma da illata kau sai aka mayar da ita a cikin ibada wanda za a yi dan tunawa da wannan dan ai godiya ga Allah jalla wa ala. Saboda haka wannan sunna ce ga duk wanda ya je Makka a tawafin farko, tawafin da zai fara yi na farko shine ko tawafin qudumi ko tawafin umra. sannan kuma kamar yadda muka ce farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu su yi daga ruknul yamani ai daga hajarul aswad zuwa ruknul yamani amma a hadisin jabir na hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin hajjin bankwana ya bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sassarfa min alhajari ila alhajari daga hajarul aswad zuwa hajarul aswad to kuma an meye hikimar aka ce ayi a guda ukun ba meye hikimar aka ce ayi a guda ukun farko ba bakwai din baki daya ba an ce hikimar shine wato tausasawa na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ko ibnu abbas ko abdullahi ibnu umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta musu su yi sassarfa a kewaye bakwai din ba illa khashyatal ibqa alaihim sai tsoron wato ya kyale su su ci gaba da samu karfin su kada ya wahal da su da yawa duk wanda kuma yake sassarfan nan ya san cewa da za a yi guda bakwai din gabaki daya san zai jigata in aka ce an gama guda ukun nan sai ka ji mutum yayi wani ya numfasa ya ji saukin gamawa din to kun ga wani daga cikin rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam ko me yasa sai aka yi shi uku ba hudu ba saboda yanda ake son wuturi kaga ai da za a yi hudu ne a kyale sauran ya zamanto uku to amma sai aka yi shi uku domin ya zamanto an yi wuturi to wannan sunna ne daga cikin sunnonin dawafi wa huwa fawqa al-mashi duna al-jari shi al-ramlu sassarfa fawqa al-mashi ya wuce tafiya wa duna al-jari amma bai kai gudu ba shine dai kamar yanda aka ce gajeren gudu din ya wuce tafiya bai kai gudu ba waɗannan sune sunnonin waɗansu malamai suna ambata daga cikin sunnoni al-ittiba shine sanya ihrami wato bayyana kafadar dama da ihrami shine mutum ya sanya tsakiyar haraminsa a karkashin hamatarsa ta dama ya sanya gefensa guda biyu akan kafadarsa ta hagu ya bar wato hannunsa na dama a bude ba ya rufe kafadar tasa gabaki daya ba yadda dai aka saba mutane tun lokacin da suke sanya harami za a ga sun yi wannan to wannan ku ba haka bane ba wannan yin haka bid'a ne sunna lokacin da za a yi dawafi ne ake yin wannan dan sunnar dawafi ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi umarni ayi haka saboda mushrikai su ga dantsan sahabbai su san cewa ba kyamurarru bane da karfin su akwai kwanji tare da su akwai kwanji to saboda haka hikimar yi ga maza ne banda mata ba za su yi ba dan suka yi haka sai ya zama to barna su nuna al'aura ta zama sai ya zama fitina gashi kuma an ce kada mutum ya sake dawa kada ya dawafi da dakin Allah a cikin tsirara in mace ta haka sai ya zama to rabin tsirara ne to saboda haka wannan ita ma sunna ce ga maza kawai kuma lokacin dawafi ake yi kana gama dawafi shikenan sai ka mayar da hannu sai ka mayar ka rufe yayin da zaka yi sallah raka'a biyu na'am ai na ce sassarfa sharadinta a dawafi na farko ko dawafin umra duk wani dawafi ba a yi masa sassarfa ko dawafin nafila da zakai ko dawafin wada'i ko dawafin ifada na hajji ba a yi masa sassarfa dawafin kawai da ake masa sassarfa dawafin qudum da dawafin umra na'am to saboda haka al-ittiba yana daga cikin sunnoni dan annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi kuma ya umarci sahabbansa da su yi haka wa mustahabbatuhu kathira mustahabban dawafi suna da yawa minha daga ciki tarkul kathiri min qira'atil qur'an barin yawaita karatun alqur'ani a ciki domin wannan shine ra'ayin shine mazhabar imam malik dan yace bai riski mutane bai riski malamai abin da suke yi ba kenan kuma daga cikin malaman Madina wanda suke karhanta tilawa alqur'ani a cikin dawafi akwai Urwatu bin Zubair an ruwaito daga Abdullahi bin Umar ma ya ce ma wani mutum da yake dawafi yana karatun alqur'ani ya ce masa yayi addu'a ya zikiri to amma hadisin bai inganta riwaya bata inganta ba zuwa ga Ibn Umar amma ya inganta ga Urwatu bin Zubair da Hassan al-Basri da Maliku duk suna cewa baya daga cikin abinda ake yi a cikin dawafi a rinka tilawa lokacin da ake yin dawafi amma wadansu daga cikin sahabbai sun saba musu wadansu daga cikin magabata sun saba musu Atha ibn Abi Rabah ya kasance yana soyarwa da mai yin dawafi ya rinka karatun alqur'ani kuma shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal tunda ibada ce wanda yake aka tsaide ta an ce ayi ta ne domin zikiri kamar yadda yazo a hadisin Aisha dawafi da dakin Allah da tsayuwa a cikin Safa da Marwa da jifan jamarat duk an yi su ne dan a tsaye da ambaton Allah to ambaton Allah da yafi komai ku shine karatun alqur'ani saboda haka yin karatun alqur'ani babu laifi sai dai shi ma kansa nan malam ya kayyade da cewa yawaitawa a ce kai dawafi kawai tilawa kawai kake yi al'aula ka wato ya zamanto baka yawaita baka mayar da mafi yawan abinda kake a dawafi din shine tilawa ba ya zamanto mafi yawan abinda zaka yi shine addu'a da zikiri ta indararo addu'ar indararo ba ta da in akwai ta ba ta da alaka da dawafi in akwai ta abinda yasa suke cewa akwai addu'a ta indararo Imam Nawawi ya ambaci wurare da ake amsa addu'a a wajen aikin hajji da dakin Allah daga cikin wuraren sai ya ambata indararo to amma wajen da ake amsa addu'a kasan ijtihadi baya shiga cikin wannan ko tajriba baya shiga cikin wannan abu ne wanda yake sai nassi sai idan akwai nassi to tunda ko babu nassi ba za a ce akwai babu abin da zai tabbatar da cewa yin addu'a wajen indararo ana karban addu'a da farko tukuna babu wato dole sai kana buƙatar nassi to amma za ka ga mutane suna zuwa nan gindin indararo shi addu'a ballantana a ce ana ruwa wanda aka ce ana ruwa a Makka ai kowa kokari yake je sayar wannan ya shafe shi a nan wajen to duk dai wani abu na dakin Allah akwai albarka amma albarka abin nema ta albarka a neme ta wajen da'ar Allah ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai idan yayi alwala sai su zo suna ta tabarruki da sauran ruwan suna tabarruki da sauran ruwan sai ya ce musu kuna neman tsarki ne ko suka ce eh bai musu inkari ba sai kita duk wanda yake neman tsarki ya yi shi a cikin kyakkyawan magana da cika alkawari abubuwa guda uku ya ambata namanta su a cikin Imam Shatibi ya kawo hadisin a cikin al-muwafaqa kuma wannan malamin Sheikh Hafidh al-Hakimi yayi dirasar isnadin hadisin ya inganta yace hadisi ne hasan a cikin littafin sa da yayi akan Ghazwatul Hudaybi akan yakin Hudaybiya to kaga ni in mutum yana nema sahih akwai za a iya samu akwai alkhairi duk wani abu na dakin Allah albarka ne ba abinda za a kaurace masa saboda haka babu inkari ga waɗanda suke zuwa ruwa din yana kwarara akan su alkhairi ne dan abin da ya biyo ta daki ta saman dakin Allah wannan daki wanda yake annabawan Allah suka gina shi wanda babu kamar sa kibla wanda Allah madaukakin sarki ya yarje mu al'umma ya zamanto kiblar su babu wani abu wanda yake za a kaurace ma daki za a kaurace ma a cikin dakin to amma abin ne abin da mutum ya kamata ya fahimtuwa wajen yin sa in dai neman albarka ne da neman kabuli da neman dacewa da neman tawfiki to a cikin da'ar Allah ne a cikin ayyukan da'a in kai sai ka zamanto kan cewar maganarka abinda kake nema fada kawai zaka yi sai Allah madaukakin sarki ya yi maka wa tarkul kalam daga cikin mustahabban dawafi barin zance ya halatta a yi zance a cikin dawafi amma barinsa shine yafi dalili shine hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tawafu bil baiti sala illa anna Allah abaha fihi al-mantiq faman nataka fala yantuf illa bil khair tawafi da dakin Allah sallah ce sai dai Allah ya halatta yin magana a ciki dan haka duk wanda zai magana kada ya magana da wani abu sai alkhairi kuma ɗaya daga cikin hujjojin da malamai suke kafawa na halaccin dawafi magana yayin da ake dawafi shine wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawafi sai ya ga wani mutum yana tafiya da wani a bayansa sun daura juna da wani zare dan kada su bata wato kamar yadda za ka ga wato matan Pakistan suna yi a daure wannan ta daure wannan da a yi ta rago ana tafiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke wannan igiyar yace qudhu bi yadik yace ja shi da hannunka inda kai ji tsoron kada ya bata ne sai an masa jan gora to yace to ja shi da hannunka to kaga ash-shahid anan fiqhun Imam al-Bukhari kenan wannan hadisin sai ya amfani da shi ya kafa hujja da cewa ya halatta ai magana a cikin dawaki inda gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tunda wannan magana da yayi ai ba zikiri bane ba addu'a bace ba qira'a al-Qur'ani bace sai dai hadisin Ibn Abbas wanda na ambata domin bai cika sharadin Bukhari ba amma shi magashi ya kawo babu yace babul kalami fi tawaf babin yin zance a cikin dawaki ba zai kawo hadisin Ibn Abbas ba saboda bai cika sharadin sa ba to sai ya kawo wannan hadisin shan ruwa shi wannan ai baya daga cikin zance shan ruwa shi ma ya halaka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tawafi an kawo masa ruwa ai babu laifi an ruwaito wannan a'immatu ahlul bait al-Husayn ibn al-Hasan da Abu Ja'far as-Sadiq Muhammad ibn Ja'far Abu Abdullah as-Sadiq Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq ya kasance sun kasance in suna dawafi suna yin magana haka zalika Sa'id ibn Jubair tabi'i ya kasance yana amsa fatawa yana yin dawafi ana tambaye sai yana amsa fatawa so da ka babu laifi ai magana amma ba a maida wajen hira ba mutum yana dawafi an bugo masa waya sai ya dauka ya ta bayani ga yanda za a yi da kasuwa ga yanda za a yi da kanti ga yanda za a yi da kudin cefane ana kuma ta dawafi yana ta waya kuna ganin mutane suna irin wannan ai ko saboda in dai aka bugo masa in ya ji kirdin nan sai ya dauka ya gani ko wane ne sai ya amsa kuma sai bayani to a dawafi kadan hakura in an gama sai kai wannan su daukan hoto shi ma duk kaga barinsa shine yafi wa inshadu shi'r da yin waka waƙe mutum kana dawafi kace zaka yi waƙe ko kace koda waƙen kuwa na yabo ne shi ma bai dace ba wa tarku shurbil ma'i illa li atash da barin shan ruwa sai dai saboda kishirwa ya halatta a sha ruwa amma bari din in ba dan kishirwa ba shine yafi wal yukthi wannan sune mustahabban da ya ambata na dawafi to yana daga cikin mustahabban dawafi wanda malam bai ambata ba a nan wajen shine koyaushe mutum ya dawo ya zo hajarul aswad ya sumbance shi ko ya shafe shi ya sa a bakinsa ko ya ishara gare shi kuma ya kabbara kamar yadda aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi akan ragumi koyaushe ya wuce hajarul aswad ashara ilaihi bi mihjanihi wa kabbar sai ya ishara ya zuwa gare shi da kwagirinsa sannan ya kabbara yin kabbara din nan mustahabbi ne bal yana daga cikin sunnoni saboda mudawama Annabi sallallahu alaihi wasallam akan sa koyaushe mutum ya zo yayi kabbara haka zalika lokacin ruknul yamani in mutum ya zo ruknul yamani ya shafe shi yayi kabbara idan bai sami ikon shafarsa ba yayi kabbara yayi kabbara ya wuce yin kabbara a wannan lokaci cewa Allahu akbar mustahabbi ne idan ya kara da bismillahi babu laifi kamar yadda aka rawaito Ibn Umar yana yi amma dai abinda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake ruwaitowa iktisari akan takbir yana kabbara yana cewa Allahu akbar wal yukthir al gharib min al tawaf bako ya yawaita yin dawafi fa innahu afdalu fi haqqihi min al ruku domin yin dawafi shine yafi falala a kansa a wajensa bisa ruku daga wato yin sallah ya ambaci sallah da al ruku saboda min babi tasmiyatil shay bi tasmiyatil kull bismil ba'd ka fada abu da sunan wani juz'i daga cikin sa ruku ya ambaci kamar yanda aka sallah aka ambace ta da ruku wato yin tsawafi ga wanda yake bako ba dan maka ba shi yafi bisa ya yawaita sallah mutum ya yawaita tsawafi duk da yake Allah ta'ala ya ce a tsarkake dakin Allah lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruku'is-sujud ga masu tsayuwa masu dawafi da masu zama a cikin gidan su itikafi a cikin ɗakin su itikafi da masu ruku'i sujud masu sujada masu ruku'u da sujada wato masu sallah kenan saboda haka kaga ana ruku ana sallah ana tawafi ana itikafi to amma ga bako abinda aka fi so shine yawaita tawafi dalilin wannan shine tawafi shine farkon wanda aka so mu ambata a cikin ayyukan da ake a ɗakin Allah kuma shine ibada da ba a yin ta a ko ina an ba anan ba sallah in kaje ko ina zaka iya yi amma tawafi sai anan sai dai kuma ita kuma sallah ta nan babu sallah kamar ba kamar ta sauran wurare bace wadansu malamai suna kafa wani hujja da hadisi da aka ruwaito cewa rahama guda 100 ce take sauka a ɗakin Allah ana kasata ina jin 50 70 ga masu tawafi 20 ga masu sallah 10 ga masu kallon daki amma hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba hadisi ne da'if eh al-qadi ya a cikin ashifako eh wannan al-imam an-nawawi ma ya kawo a cikin littafin sa na manasik al-ibah hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba abinda dai ya inganta shine wannan aya cewa ana wato tawafi da kuma ladansa da aka ambata tawafi da ɗakin Allah wanda ya tawafi sau bakwai kamar ya yanta bawa ne kamar yadda yazo a hadisin Abdullahi dan Umar a cikin sunanin Nasa'i to amma hikimar cewar akan an fifita man bako yin tawafi shine cewa babu inda zai je wannan ibadar in ba a Makka ba shi ko dan Makka dama zai iya ko shi zai iya in yazo Makka zai iya yin tawafi ga wanda yake bai shiga Makka ya shiga cikin ɗakin Allah yana shiga yayin niyyar yin tawafi to ba sai yayi tahiyatul masjid ba sai kawai yayi tawafi tawafi shine tahiyatul masjid a gare shi amma wanda ya shiga yace bari yayi sallah daga baya yayi tawafi to sai yayi tahiyatul masjid ko kuma yayi sallar na sallar farilla domin ta zama masa a matsayin tahiyatul masjid wa yustahabbu liman jalasa fil masjid an yatawajjaha ila al-ka'aba mustahabbi ne ga wanda ya zauna a cikin daki a cikin Ka'aba a cikin masallacin Harami an ya tawajjaha ila al-Ka'aba ya fuskanci ya zauna yana kallon Ka'aba wato kada ya juya mata baya saboda daga ciki saboda istiqbalin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da zai fara tawafi din yayi istiqbalin Hajarul Aswad shine istiqbalin Ka'aba din wa tukrahu al-qira'a wa talbiyatu fihi kuma makruhi ne yin qira'a da yin talbiya a cikin tawafi makruhi ne domin wannan al-damir zahirin sa yana komawa ya zuwa ga Ka'aba amma an kace qira'a a cikin karatun al-Qur'ani makruhi ne a cikin Ka'aba ai kaga wannan fahimtar bata mike ba damirin yana komawa ya zuwa ga tawafi ne shine zahiri amma talbiya shine yin labbaik allahumma labbaik a cikin Ka'aba wannan makruhi ne a wajen Malik domin ana daina yin talbiya daga an shiga Makka tunda shi fahimtarsa shine cewa ai in kana cewa ka amsa kiran Allah to daga ka zo ɗakin Allah ai shikenan kuma sai kai abinda ya kawo ka na wannan ibadar yace kuma zaka ta cewa ka amsa kiran tunda ka riga ka zo shikenan ai saboda haka babu hikima akan yin wannan wannan kuma a bisa hadisin Ibnu Umar ne cewa mutum yayin da yazo Makka yana shiga Makka Ibnu Umar ya kasance yana daina yin talbiya amma Ibnu Abbas baya daina yin talbiya sai yazo ya sumbanci rukunul imani zai fara tawafi saboda haka sabani ne tsakanin sahabbai wannan ya gina shi ne akan abin da Malik ya tafi a kai na abin da ya dangana ya zuwa ga Abdullahi dan Umar was sahih babu laifi ai talbiya a cikin ɗakin Allah bal an ruwaito daga cikin tabi'ai wanda sun soyarwa da mutum yayin da yake yin tawafi yayi daga cikin zikirin da zai rinka yi ya rinka yin talbiya saboda Allah madaukakin sarki yana son talbiya tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika Jibril ya zo ya umarce ni da in ce masahabbai na su dauka kamar yasu da yin talbiya saboda haka ibada ce wanda Allah yake so dan haka wadansu malamai an ruwaito a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba daga wadansu daga cikin tabi'ai wanda yanzu ba zan iya tuna sunayen su ba wanda suka soma ga mai yin dawafi sun soyar da shi sun soyar ma ga mai yin dawafi kan ya rinka yin talbiya yayin da yake yin at-tawaf. Dangane da dawafi na mata, mata ya halatta su ma su yi dawafi kamar maza, sai dai an soma mata yayin da za su yi dawafi su rinka yi daga baya, kada su sha kudu tare da mutane. Wata mace ta zo ta ce ma Aisha, sai yayin da suke dawafi, zo mu je kusa da daki mana mu yi dawafi, mu je kusa da mutane, mu je kusa da daki. Ta ce ilaiki anni rabu da ni, ke rabu da ni, bata bita ba, wanda ya nuna abinda ake so na yi dawafi daga baya. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Ummu Salama, tufi min wara'in nas, ki dawafi daga bayan mutane. To haka ake so mace ta yi, duk da yake yana da yafi tsanani saboda nisansa, amma saboda tsare addini, saboda kuma wato tsare kanta daga fitina, kada ta zamanto fitina ga waɗansu ko kuma fitina ga kanta, mace mata su zamanto sun yi nesa da ɗakin Allah, sun yi nesa da inda maza suke shine yafi. Amma waɗansu mata ɗin Allah ya shirye mu da su baki ɗaya, sai ga sun zo wai sai sun zo dab da ɗakin Allah, za su yi inda za su ga cikin turmutsutsu, kaga sun shiga cikin ƙarfafan maza, ana matse su ana takura su, zanin su ma wato mayafin su ma yana cirewa, kaga gashin su yana fitowa, wanda yake duk wani daga cikin al-munkarat, wanda ga wanda duk ta san addini ba wanda za ta je ta yi wannan. Amma babu abinda kaga, shi yasa duk kokarin da ake yi na ai abubuwa na amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar da abubuwa na hizba, ba ce a tsare wato kamar yadda aka yi a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina, aka sa lokacin da mata suke zuwa ziyara aka ba su lokaci da za a tsare musu rauda su shiga su je su rinka yin ziyarar su, ba a ce za a yi ma mata haka ba wajen dawafi, a ce ga lokacin dawafin mata ga lokacin dawafin maza, kada a cakuda. Saboda wannan maslaha ce wadda take wato malghiya, shari'a bata yi la'akari da ita ba, tunda inda buƙatar tana nan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda maza da matan ne ba mala'iku bane a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, maza da matan ne, tunda ba a raba su ba wajen dawafi, ya nuna kan cewa wani yazo ya ce zai raba su yayi bid'a, bata zamanto maslaha mursala ba. Wannan shine misalin al-maslaha, wato domin a cikin masalih akwai al-mu'tabara, akwai al-malghiya, akwai al-mursala. To wannan maslaha ce malghiya, shi yasa yayin da Hisham ibn Abdul Malik yayi hukunci cewa a hana mata cakuduwa da maza wajen dawafi, ai musu lokaci daban da za su je suna yin dawafi, malamai suka yi masa inkari, malaman tabi'i, saboda haka wannan dokar tasa ya zamanto kan cewa bata dore ba, domin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an-nisa'u shaqa'iqur rijal, maza wato mata shaqiqan maza ne, ba za ka raba su ba kullun suna tare, saboda haka sai dai wato ayi abubuwa a cikin tsoron Allah da kiyaye iyakokin Allah jalla wa ala. Wannan shine karshen rukuni na biyu, shine rukunin at-tawaf. At-tawaf sai kuma rukunai uku da suka biyu su da suka saura sa'ayi da kuma tsayuwar Arafa, wanda da shine zamu kare rukunan aikin haji insha Allah. Zamu tsaya a nan wajen sai Allah ya kai mu a darasi na gaba, mu tashi inda malam yace ar-ruknu ath-thalith as-sa'yu bayna as-safa wal marwa. Sai an kira sallah sai mu amsa tambayoyi insha Allah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tambayar shine wai me ingancin cewa a nan ruknul yamani akwai mala'iku guda 70,000 da kuma guda ɗaya mai amsa in ana addu'a yana cewa amin amin. Ban san ingancin wannan ba, bani ban ma taɓa gani ba a cikin riwaya. Irin waɗannan abubuwa ba sa tabbata sai da riwaya sahihiya, dan ya daga cikin mughayyabat. Wannan ya tabbata daga fi'ilin Abdullahi ibn Umar, ya kasance yana jira yana sauraro har sai ya samu dama, sannan ya shafi Hajarul Aswad, sannan ya ci gaba da dawafinsa haka yake baya barin shafar ruknul imani baya barin shafar hajarul aswad na'am saboda falalar na'am wannan cikin tambayoyin da aka rubuto wannan yace malam kaci da kace zun addu'ar zunnun ita ma istighfari ce mutun zai iya karanta ta da niyyar Allah ya gafarta masa zunubin sa eh kwarai zai iya karanta ta da wannan niyyar da istighfari ce kamar yanda na wani dalili na kawo lokacin da na ambaci wannan na san na ambaci wannan maganar kuma na faɗi dalilina amma yanzu dalilin kuma ya koya gare ni ina kokarin da na karanta tambayar in tuno dalilin da na karanta duk inda aka ambata a cikin alqur'ani wajen ambatan an ambace shi da at-tasbih falawla annahu kana minal musabbihin da kuma da ambatan ina ganin yana daga cikin ban ganin waɗansu tabi'ai ba zai insha Allah zan yi muraja'ar maganar amma zai iya yin karanta zai iya karanta ta da niyyar istighfar sannan mutum zai iya lazimtar ta a lokacin sahur saboda mun ji a wannan lokacin Allah yana son masu istighfari eh kwarai wal mustaghfirina bil ashar lokacin sahur lokaci ne na istighfar duk da yake ma'anar istighfar ko waɗansu malamai sun bashi ma'anar addu'a ne dan haka aka rawaito Abdullahi ibn Umar in ya qiyamul layl in lokacin sahur yayi sai ya ta addu'a ya ta addu'o'i sun bada ma'ana al istighfar din da ake nufi wal mustaghfirina bil ashar wa fil ashari hum yastaghfirun wa bil ashari hum yastaghfirun lokacin sahur suna yin istighfari ai suna roƙon Allah suna yin addu'a to kuma da yake mafi kyawun addu'a shine istighfari shi yasa sai aka yi ta'biri da shi domin ishara ga sauran amma idan mutum a lokacin ya lizimci ya yawaita yin sa din Hasan abu ne kyakkyawa insha Allah musamman wannan wato shi ita wannan addu'a ta zunnun annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarta cewa babu wani wanda yake cikin kunci da ya roki Allah da wannan addu'a face Allah ya yaye masa shin sayyidina Ali ne ya fara salatul fatih a'a akwai waɗansu lafuzza da ke cikin salatul fatih da aka ruwaito daga sayyidina Ali a cikin salati da ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wai shi ne ya salatul fatih ba akwai waɗansu lafuzza da aka ruwaito a cikin salatin annabi da sayyidina Ali ya yi na Allahumma dahiyal madhuwat wa bari al masmukat ya zuwa ga ƙarshe duk da yake waɗansu malamai suna inkarin wannan hadisin na sayyidina Ali waɗansu kuma sun inganta isnadinsa abin nan Ibn al-Qayyim ya kawo shi a cikin jila'ul afham saboda haka wanda yake neman ƙarin bayani sai ya je ya duba amma Ibn Kathir haka zalika Ibn Kathir ma ya ambaci ya kawo shi amma ba zan iya tuna hukuncin da Ibn Kathir ya yi akan riwayar hadisin ba amma a ce itlaqan haka cewa sayyidina Ali ne fara yin salatul fatih ba haka bane shin suwaye ahlul kashfi to mu dai a cikin dai a cikin littafai dai na hadisi ba za ka ga wannan ba littafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wala littafan fiqh sukan ambace su a cikin littattafai na kan cewa waɗanda suke imma wato suna ganin abubuwa a cikin mafarki kuma ya zamanto abinda suka gani a cikin mafarki ya faru wanda akwai waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-ru'ya as-sadiqa a wata riwaya ta zo haka wato mafarki na gaskiya yana daga cikin juz'i na annabci wanda yake ba annabci bane amma daga cikin mabiyan annabawa wanda suna daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki akwai wanda yake karrama su da haka za ka ga in sun yi mafarki to sai abinda suka gani sai ya tabbata a farke to wannan yana daga cikin wannan ko kuma suji hatiful jin magana irin ta wato ta aljanu waɗanda suke kuma ba makaryatan ba na bokaye ba su ji maganar kuma ka ga abinda suka ji din kuma ya zamanto ya zo ya tabbata saboda abinda suka ji to amma wannan wato abu ne wanda yake akwai rikici a cikin sa ga duk game da awarsa saboda na farko baka da tabbas kan cewa kai mafarkinka haka yake dan kai mafarki yau kaga abin ya faru wannan bai nuna kan cewa duk mafarkin da kai ba kuma haka zai zama shi yasa kaga a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce bayan sallar asuba akwai wanda ya ga wani mafarki sai a faɗa wanda ya gani abinda yake tabbas sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi wanda yake nuna kan cewa dukkan abin da ya gani a mafarki sai ka mayar da shi zuwa ga shari'a tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake ma sahabbai yace akwai wanda ya ga wani mafarki idan ya gani ya aka ambata masa abin da yake tabbas daga Allah sai ya tabbatar da shi wanda yake kuma ba daga Allah ba sai ya kore shi ta kamar mafarki da aka yi na ganin na kiran sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ana gaya masa yake cewa wannan daga wajen Allah ne saboda haka mutum baka da sani akan cewa mafarkinka ya dace da daidai sai dole ka bijirar da shi zuwa ga alkur'ani da sunna haka zalika hatiful jin baka san aljan maganar da kaji ta aljanin boka ne aljanin boka ne shaytani ne ko ko ba shaytani bane me zai sanar sheka to shi yasa zaka ga malamai na sunna ba sa maida hankali ga waɗannan abubuwan gabaki ɗaya itlaqan saboda dukkan abin da muke bukata yana cikin shari'a ba bukatar wani ya gano wani abu ko ya ji wani abu daga wajen wani aljani ko a nuna masa wani abu a mafarki domin ya zamanto muna domin shiriyar mu ba ma bukatar wannan shari'ar mu ta riga ta cika shi yasa ba za ka ga ana magana ba za ka ji irin waɗannan maganganun ba mu dawwana gabaki ɗaya ba za ka ga maliki yayi wannan maganar al'ummu ta imamu shafi ba za ka ga wannan maganar ba al-mabsud na farkon littafin almajiran imamu abu hanifa ba za ka ga sun yi wannan maganar ba masail na imamu ahmad ba za ka ga suna da irin waɗannan maganganu ba wannan su ne malamai waɗanda suke su ne ake wato koyi da su a cikin addini a cikin ilimin hadisi a cikin tafsiri a cikin ilimin fiqh ba za ka ga sun yi irin waɗannan maganganu ba waɗanda za ka ga sun zo suna irin waɗannan maganganu wanda za su zo su ce akwai shari'a daban akwai hakika daban saboda haka ita shari'a ita ce wannan wanda yake ake nuna mutane zahiri amma akwai in cikin shine hakika wanda wannan sai ka kai tukuna wani matsayi sannan zaka iya sani to wannan shine irin hanyar da zaka ga ana raba mutane da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tafarkin gaskiya saboda haka a kiyayi waɗannan ba ruwanka da wani ahlul kashf ba ruwanka da wani ilimin mukashafa a cikin abubuwan da ake tabbatar da hukunci na farko malamai sun yi ijma'i da alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'i da qiyasi wannan sune wanda malamai suka hadu akai sauran kamar shar'u man qablana da qaulus sahabi da al ijma'u sukuti da al istihsan da al masalihul mursala da al urf al ada wannan abu ne wanda yake malamai sun yi sabani wadansu sun tabbatar da su wadansu ba su tabbatar da su ba wanda yake ambatan mukashafa babu daya da yake ambata babu wani ka duba cikin tafan usul gabaki daya dukkan mazhaba din nan ba za ka ji an ce daga ciki kuma akwai mukashafa ba saboda haka ba abin lura da shi bane a cikin sha'anin ilimi na addini a cikin wani abu na addini saboda haka barin sa shine yafi bal malamai waɗanda suke muhaqqiquna a cikin ilimi za ka ba za ka taba ganin sun yi magana akan wannan abun ba saboda abin da ke cikinsa na wato dujalanci mutane da irin wannan suka zo aka cancanza aka shigar da abubuwa a cikin addini wanda yake ba su da asali. domin idan aka ce me yasa za a yi wannan ko kuma a ce a kawo maka wata addu'a ba a cikin wani littafi na sunna ba ba a cikin wani littafi na hadisi ba sai a ce wanda yayi wannan addu'ar za a rubuta masa lada kaza da kaza da kaza da kaza aina aka samu wannan sai a ce ai kashafi ne mukashafa akai masa ko mafarki ya gani sai za a tabbatar da shari'a da wannan ta za a tabbatar da shari'a da wannan inda haka ake yi da addinin nan ya saura a inda muke yanzu zai yi ba da kowa zai iya yin nasa addinin kamar yanda ya faru din kenan ta hanyar kamar yanda ya faru din kenan ta hanyar waɗanda suka dauki irin waɗannan wannan da wato ga abin nan wannan wannan da tariƙar sa wannan da tariƙar sa wannan da tasa kowa da irin salon yanda yake bauta ma Allah da da'awarsa duk kuma zaka ga abinda yake ya hada musulmi ga baki daya na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da suka hadu a cikin ibada ibada daya ce suke yi sallan nan ce ambaton Allah ya da azam alfat nan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk yawan su da madhabobin su da yawan malaman su wannan abin na sunna ya daure su su ko annan ba a haka suke ba wani abu ne ya sanya wannan ba illa itimadi akan abin da yake ba shine madogara ba wajen sunna saboda haka ba a yin wannan a barin wannan shine aula kuma ina jan hankalin wannan mai tambaya ya je ya karanta littafin al-muwafaqat na al-imam ash-shatibi a wajen abubuwan da suke sune hujja a cikin shari'a yayi maganganu masu ma'ana sosai a wannan babin wanda yake zai zamanto alkhairi da amfani ga mutane sannan akwai risala wanda aka yi manhajul istidlal inda ahli sunna wal jama'a shi ma littafi ne muhimmi wanda daga cikin malaman zamanin nan suka rubuta wannan ya rubuta shi ya samu PhD a wajen jami'ar Madina jami'ar Islamiyya ta Madina littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske manhajul istidlal inda ahli sunna wal jama'a na'am wallahi bana ji na'am mace mijinta yace kar ta fita yayi me sai ta fita in ta fita zai sake ta zai gaya wa yayanta ya sake ta ayo ai bai sake ta ba cewa zai gaya wa yayanta ya sake ta ai bai ce in kin fita na sake ki ba cewa in kin fita zan gaya wa yayanki na sake ki wannan yayi dabara bata saku ba in ta fita bata saku ba ai cewa in ta fita zai gaya wa yayanta saboda haka abin ya koma gari shi sai ya ce to zai gaya wa yayanta cewa ya sake ta in ya ce to na bazan faɗa ba na fasa suke ya ba su suke yin me suke coci bai halatta ba musulmi ya ba da gidansa ga wa kirista domin ya rinka yin ibada domin ya rinka yin a bautar su su mayar da shi coci ko su mayar da shi wajen da za su rinka yin service bai halatta ba domin taimaka musu Allah ya ce wala tata'awunu 'alal ithmi wal udwan kada ku yi taimaka ma juna akan laifi da udwani wuce iyaka duka abinda suke yi laifi ne tunda shirka suke yi bai halatta ba malamai sun yi nassi akan wannan bai halatta mutum ya bada gidansa ga wanda za su mayar da shi masallacin su ba bayan ba musulmi bane bai halatta ya dauke su da mota ya kai su wajen bautar ba kamar wanda suke jigilar aladan kirista zuwa wajen abinda suke cewa shine nasu hajji yan jigilar bai halatta ai wannan jigilar ba, musulmi bai halatta ai ba. Na'am. To wannan ai ba wannan ai wannan kamar a basu ne a cikin al'umma, a basu dama na wajen da zasu rinka yin bauta. Suna da shi tunda an bar su ko a cikin daular musulmi ai an bar su su yi wajen ibada, tunda da aka tabbatar kamar yadda alƙawarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da nasaran Najran cewa ba za a rusa musu wajen bautar su ba, kuma za a kyale su su rinka yin bautar su a wajen. Saboda tunda aka kyale su akan addinin su, an kyale su da su, an ba su yanci, an ba su dama su yi abin nan addinin su. Saboda haka wannan daban ne. Amma kai akan kanka dukiyarka, su me zai hana su je su nemo kuɗin su yi? Kai zaka, kai kuma hai baka da hanyar da zaka nemi kuɗi sai ta wannan, sai ta hanyar da zaka taimaka musu akan sabon Allah. Na'am. In ya ba su haya da niyyar su yi amfani da shi domin amfani wanda yake na halal, daga baya suka zo suka mayar da shi akan wannan, sai wannan zai ba shi zaɓi kan ya bata contract din, sai ya dawo da kayan sa ya ce ko su daina ko kuma ya kwace gidansa. Na'am. Wajen dawafi. Na'am. Na'am. In aka zagayo shi ma sai an shafa an sumbata. Yawwa, akwai wani kuskure da akan yi, waɗansu idan suka yi ishara ɗin kuma sai su sumbata, ba a sumbata aka yi ishara sai idan an taɓa a wajen Malik. Amma waɗansu kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi ibn Umar, idan ya yi ishara ɗin ma yana taɓa bakinsa. Amma Malik ya ce in aka yi ba za ka sa shi a bakinka ba sai in ka shafa. Na'am. Na'am. Multazam. Ko yaushe idan, amma dai al'aula Annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokacin dawafi aka ce ya je multazam ba. Da ya fito daga daki ne. Da ya fito daga bare ya shiga dakin Allah yayin sallah, da ya shiga cikin Ka'aba yayin sallah, da ya fito shine ya tsaya a multazam din. Multazam shine tsakanin kofa da Hajarul Aswad. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya anan, ya sanya hannunsa a kai, yana rike da shi, kuma ya sanya wato gefen kundukukinsa, kuncinsa a jiki da kirjinsa, ya sanya shi duk a jiki, ya yi addu'a a nan wajen. Shine multazam. Wannan ya tabbata daga hadisin Abdullahi dan Abbas a cikin sunan Abi Dawud. Wannan in mutum yayi lokacin dawafi din babu laifi, in kuma yayi ba, amma al'aula mutum yayi shi bayan dawafi din, kamar yadda aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Na'am. Kamo kyaure, waɗanda ba su samu zuwa wajen multazam din ba ne sai su zo daidai nan kyauren su kama. Masu shafa Ka'aba. To wannan gaskiya ba a rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa ko ina a cikin Ka'aba musamman daga waje, amma daga ciki ya je ya sumbaci dukkan, ya shashafi dukkan, kamar yadda ya na kama multazam din haka yayi a dukkan kewayen. Saboda haka ni ganin wannan shi yasa abin nan ni bana inkari ga mutanen da suka zo suka yi haka din, musamman in ba a cikin dawafi bane, in ba a lokacin dawafi bane. A lokacin dawafi kan bai kamata mutum ya wannan ba, tunda ba a sa shi a cikin ayyukan dawafi ba. Amma in ba lokacin dawafi ba, mutum ya je ya kama nan, ya kama ko ina a cikin Ka'aba ya rike shi, saboda wuri ne mai albarka, babu laifi. Na'am. Alaikum salam. Ayo, abin da ya kai ka ibada, kai zauna kai kasarwa a gida, masallaci za ka je, kana zaune a ai ko ma gari ka je, kana zaune a gari kuma akwai masallaci, zaka kwana biyu kwana uku kwana hudu ka taka ka je masallaci kai sallah da jama'a yafi ka zauna a gida kai kasaro domin saboda falalar da ke cikin sallar jama'a da yin tattaki a je masallaci din wannan shine fatuwar da malamai suke na'am kama daki a kuka kama daki din babu laifi to amma kuka ai kuka zuwa yake yi ai sai kuka zuwa yake yi watakila da suka kama dakin kuma saboda san dakin ko kuma jin kusanci da rahamar Allah ko makamancin wannan wannan babu laifi da shi kuka ba a cewa mutun yayi kuka yayi laifi a cikin kukan da idan kuka zuwa yake na'am na'am eh sarka mai cross bai halatta ba a sata na'am o wanda suke sayarwa bai halatta musulmi ya rinka sayar da wannan ba bai halatta musulmi ya sayar da cross ba bai halatta musulmi ya sayar da cross ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Isa idan yazo zai rusa shi ya nuna kan cewa ba shi da amfani kenan so da ka bai halatta musulmi ya rinka sayar da wannan abin ba saboda rashin amfaninsa da kuma kasancewa alama ce ta kafirci wanda ya girmama alamomin kafirci yana cikin hadari idan shi a ciki yana itikadin wannan abin yana da takdisi yana da girma yana da girma kaga sai ya kafirta shi ma kansa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم لا قابض لما بسط اللهم لا باسط لما قبضت ولا مباسط لما قربت ولا مباعد لما قربت ولا مقرب لما باعدت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اكفنا شر ما أهمنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نجألك في نحور من آدانا ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي ويا عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين